sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki. Muke barin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin a bari ya huce. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Jama'an sojan Amurka sun ce sun yi tazantawa da jami'an Ukraine akan bukatar Kyiv ta samar mata da sabbin kayan yaki kana na zamani da za su taimaka su taka wa Rasha burki a galabar da take samu a yankin Donbas, amma ba su bayyana lokacin da za a kai waɗannan kayayyakin ba. Ukraine ta kwashi makonni tana bukatar makaman harbar ruka a kiran Amurka da ake kira MLRS a takaice, waɗanda suka fi ƙarfi kana suke iya shiga ko ina fiye da makama a Atlanti da Washington da kasashen yammacin duniya suke bata haƙi zuwa wannan lokacin. Ukraine ta kare kaimi a rokonta ne a lokacin da dakarun Russia ke dannawa a gabashin Ukraine din, abinda wani babban jami'in tsaron Amurka ya kwatanta da ƙarin samun nasara a yakin da ake yawa amfani da makama a Atlanti da masu cin dogon zango. Da yammacin jiya Juma'a, wasu jama'an Amurka guda biyu sun tabbatar da Amurka ta amince da aiki da makaman harbar rokokin, amma dai sun ce ba a kammala yanke shawara ba. Shugaban sashen kare lafiyar jama'a na jihar Texas ya faɗa a jiya Juma'a cewa ‘yan sandan da suka bayar da martani game da harbin da aka yi a wata makarantar firamare a Texas sun yanke shawarar kin shiga ajujuwa inda mahallin yake saboda sun yi imanin cewa ɗaliban ba su cikin haɗari. A wani taron manema labarai a wajen makarantar firamare ta Rob da ke Uvalde a jihar Texas, daraktan kare lafiyar jama'a Stephen Macro ya ce kwamandan da ya isa a wurin da aka yi harbin a ranar Talata ya yanke hukuncin cewa babu wani mai harbi ko barazana ga yaran, kuma yana tunanin ko mai yin garkuwa da mutane ne, inda ya ɗauki lokaci yana jiran tawagar ƙwararru masu dabara ta isa wurin. Macro ya shaida wa manema labarai cewa ba daidai ba ne ya yanke wannan shawara na ɗaukar lokaci yana jira don fuskantar mai harbin. 'Yan sandan Uvalde sun sha suka daga iyaye da kuma jama'ar da suke wurin da lamarin ya faru a ranar Talata saboda jinkiri da suka yi wajen tunkarar mahallin mai suna Salvador Ramos, mai shekaru 18 da haihuwa, wanda ya shiga makarantar ta wata kofar da ba a kulle ba har ya kashe yara 19 da malamai biyu. Ƙungiyar Taliban mai mulkin Afghanistan ta yi watsi da kiran da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi mata da ta ɗage dokokin da ke take haƙƙoƙin mata a Afghanistan. Shugabannin mulkin Musulunci suna cewa dokoki ne na addini da kuma suka dace da al'adu al'umman ƙasar. Ma'aikatar harkokin wajen ƙungiyar Taliban mai tsaurin kishin addini ta fitar da wata sanarwa a jiya Juma'a tana fatali da kalaman Majalisar Ɗinkin Duniya cewa ba su da tushe. Ta kuma yi kira ga kasashen duniya da su daina yanke hukunci akan rahotannin ƙarya da ƙage na wasu kafafen yaɗa labarai masu adawa da rundunar Afghanistan. A cikin sanarwa da dama a wannan mako, kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya da hukumar majalisar da ke sanya ido akan batun take haƙƙin bil'adama a Afghanistan sun bayyana matuƙar damuwarsu kana suka yi suka akan umarnin Taliban na bayan nan cewa mata su lullube dukkan jikinsu har da fuskokinsu idan za su fita waje. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafafen yaɗa labarai da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun ce an tsare akalla wasu 'yan jarida 12 a cikin wani kame-kame da aka yi a Habasha a wani mataki na murƙushe 'yan jarida da ya haifar da damuwa a duniya. Hukumomi a yankin Amhara sun ce an tsare mutane sama da 4,000 a wani yaƙi da miyagun ayyuka, amma masu lura da ayyukan jarida da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun ce ana kuma auna 'yan jarida. Kamin na baya-bayan nan ya hada da Temesgen Desalegn, babban editan mujallar da ake bugawa da harshen Amharanci ta Fiti, wanda jami'an tsaron farin kaya suka kama shi a ofishinsa a shekaran jiya Alhamis, a cewar abokin aikinsa Ms. Gansi Nabu tana faɗa wa kamfanin dillancin labaran Faransa AFP. Kamin dai na zuwa ne bayan da kamfanin yada labarai da Nasar International Broadcasting Corporation da Ashara, waɗanda ke yada al'amura a ƙasar Habasha ta tashoshinsu na YouTube, sun ce an kai samami a dakunan yada shirye-shiryensu da ke Amhara a makon da ya gabata tare da kwashe ma'aikatansu zuwa wani wuri da ba a bayyana ba. A ƙarshe, a jiya Juma'a, sojojin ruwan Iran sun kwace wasu jiragen dakon mai guda biyu na ƙasar Girka a tekun Gulf. jim kadan bayan da Tehran ta yi gargadi cewa za ta dauki matakin ladabtarwa akan Athens game da kwace mai Iran da Amurka ta yi a cikin jirgin da kuma mai da ake tsare da shi a gabar tekun Girka.
Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu yin magana kan ce shike kawo da rabon wani
asuba da fatar an waye gari lafiya na goma an tashi lafiya
lafiya kalau alheri ya wurin naku
lafiya lau ya New York ya naku wurin ya zuwa kuma
New York alhamdulillah mun dai sha ruwa cikin wannan bakon gaskiya
an sha ruwa ana baka ruwa duk da yake dai a nan kasar ana ba rani ba damuna kowane lokacin ruwa ake
gaskiya sai ne bau ya ce abu ne kaga ambaliya kamar yadda muke gani a kasashen mu da ruwan da aka yi a wuraren mu
kuma ayi ruwan nan in ya dauke sai ka ce ba yi ba
sai haka yake
garba ina da yake tafiya
gaskiya
to wato Allah ya kare mu a cikin wannan yanayi kuma Allah ya sa mu ga bayan waɗannan cututtuka ana cikin corona kuma sai ga wannan sabon cuta
gaskiya wannan abin nan kyan dambiri ba
kendanbiri Allah ya sa mu ga bayan wannan kendanbiri lafiya
ah mun san ba amin
ta tana ta bulla a kasashe daban-daban
kasashe daban-daban abun mamaki
na ga yawa na ga ana maganar rigakafin ta ita kuma yanzu na cikin kwanakin nan
yanzu abin da ya rage kenan a ta rigakafin to amma kuma to Allah zai kare mu kawai ba abin da za a ci
Baba yau muna da aure raki daga waɗanda aka yi jiya da waɗanda za a yi yau da waɗanda za a yi mako mai zuwa to sai dai ka zaɓin da zaka
Masha Allah ki ce sai a gyara ciki kenan a wanke ciki
kada ya ta danka juna mai sauraron gidan buki
Masha Allah
to bari mu mika gaisuwar fata alheri da taya murna ga Hajiya Dija Hassan Guleda da danginta kamar Malam Baffa Muhammadu Basakwace Gombe domin auren ƴaƴansu Abdullahi Usman da Fatima Adamu da za a yi a tashar Magariya Kumo a yau din nan Asabar 28 ga wata da ƙarfe 10 na safe sai kuma a gaisuwar fata alheri da taya murna ga Malam K Madi na karamar hukumar Yamal Tudeba a jihar Gombe shi kuma ya aurar da Esther ne jiya Juma'a Allah ya sa an yi adace Allah ya bada albarka zaman tare da hakurin zaman tare
amin su ba amin
kuma har yanzu baba kamar yadda yace yau bukukuwa muke da shi
kace kace ne gasu da
kuma wannan
sai wanda mutum ya zaba
yawa shi ma wannan an riga an daura auren a sabar din da ta gabata so ta saboda haka muna taya su murna ne wato Muhammadu Jilde dan sanda da ake kira police dai ko
haka
ehe wanda shi kuma ya aure da dansa Aliyu da Maimunatu a tsamiyar yan Alewa a kwadan ko ni to wannan dai ko su a tsamiyar yan Alewa a kwadan ko haka dai yake dai kwadan ni dai ban taba jin suna kun gari ne in dai ya ne dai to tsamiyar yan Alewa dai dai an san
a wace jiha
a jihar Gombe ina kyautata zaton haka
Allah sarki
to bari mu ga kuma a dire da aure da za a yi shi kuma gobe da tsakanin Abba Abdullahi Dogon Baga da amaryarsa Aisha M Sama'ila Munguno su kuma za a yi auren ne gobe Lahadi idan Allah ya nuna mana a garin Munguno kusa da kasuwar Shanu. To aurarakin nan duka baba muna taya su murna muna kuma fatar
muna masa addu'a Allah ya zauna da su lafiya.
Amin summa amin. To baba bari kuma mu mika gaisuwar ta'aziyar rasuwar ma'abocin shirin a bari ya huce Saminu Rabuwa da Radio Sai Dole.
Allahu akbar. Dole yazo
wanda a karamar hukumar Darazau jihar Bauchi mun sami labarin rasuwar sa ne daga Garbanci Kwankiyen na jihar Bauchi. To Allah ya ji kaman mutum, Allah ya sa ya huta mu kuma ya kyautata namu karshen.
Amin subma amin. To sai kuma gaisuwar ta'aziyya zuwa ga iyalan gidan mamman Dajiko na rasuwar wato matarsa kenan Hajiya Hajara Bako, wanda zai addu'ar kwana 40 ta kenan a ranar Lahadi wato gobe kenan 29 ga wannan wata a gidan Dikko dake Yalwa a Kumasi. To Allah ya kanta, Allah sa ta huta ya kyautata ba kuma sauran mamata duk baki daya kuma ya bada ikon halartar wannan addu'a.
Amin summa amin. To sai kuma mika gaisuwar fata alheri da sada zumunci ta babawo mai takin zamani Toro jihar Bauchi, wanda yake mika gaisuwar sa ga Haruna BBY da shugaba Ahmadu Tila Toro. Ya ce dai Tila Toro ko Tela Toro ne ko Tila Toro ne da Sani Muhammad Cidon, shi kuma wannan Cidon ko kuma Cindo ne yake so ya fada baba gode muna yi muna ci shi gyara in kuskure ne
haka
da Mudan Sir Muhammad Tafawa Balewa. To aiko babu shakka baba ina ga kuskure yake dan Tafawa Balewa ma cewa ya tabawa
Balewa
da wato da Shehu Mai Kiti Miya da ƴaƴansa Amir da Safuwan da Shahid da Saifu da Siraju da Adinan da Ahmed da fatar an tashi lafiya. Sai kuma sakon gaisuwa zuwa ga Alhaji Haruna BBY da Yakubu Mai Aski Badaraka da Baffa Haruna Bajoga da Mahmud Salisu Kauran Namoda da Ayuba Isa Sarkin Noma mai gaisuwa Malami Kura garin Sarkin Noma jihar Yobe. Har yanzu muna mika sakon gaisuwa zuwa ga Baffa Haruna Bajoga da Hassan Muhammad Binanci da Bello Mai Kala Kala da Umar Kawal Dan Fulani da Fatima da Asma'u da Malam Angu malamin makaranta Yawuri da Umbul Hairi Baffa Haruna Bajoga da kakanta Alhaji Haruna da Baba Joga a jihar Gombe. Gaisuwa daga Kabiru Abubakar Bulanyaki.
To sai kuma gaisuwa bari ya huce da ta fito daga Alhaji Lukman Abbas Mai Lux Spring Water a Kumasi, wanda yake zaune a nan New York. Yace gaisuwa bari ya huce da sada zumunci zuwa ga Haji Baba Karami Abbas da Malam Awal Abbas da Haji Umar Abbas da Haji Rufai Abbas da Alhaji Isa Abbas, sai kuma Alhaji Suleiman Sofo Salga da Haji Hamidu Sabon Gida da Haji Mustafa Sabon Gida, sai kuma Haji Suleiman Lancaster gidan Malam Abu da Alhaji Ali Abbas Mubi Adamawa da kuma Alhaji Baba Shaibu Abbas da kuma Alhaji Muhammad Amin Sani da ake cewa Aminin Boya da kuma matansa wato Hajiya Zubaida da Zina Sayyida a Zuriya FM a Kumasi. To sai kuma gaisuwar sada zumunci da ta abar ya huce da ta fito daga Aliko Auta Yalwagi ne a Kwati Barkin Ladi jihar Plateau Nigeria. Yace dubun gaisuwa da sada zumunci zuwa ga Alhaji Bukar Gursuma da Masak da Usaini Dangote Karasuwa jihar Yobe, sai Sani Mai Langelange ya wuri da Alhaji Kabiru PRO Tela tare da matansa Fatuma da Sha'awa a gindin Akwati da Umar Garu tare da matashi Hawwa a gindin Akwati da Ibrahim Musa Wada, sai kuma Bashir Tela lafiyan bari bari da JT Love Ji Kaduna da Saji CID Makole da Ado Salati Goma ga Annabi Rijau da Usman Dan Fulani mararraban Yawuri da Muhammadu Shehu mararraban Kunini, da fatan sun tashi lafiya.
To amin summa anan. To baba kamar yadda muke fada kullun komai kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa sabili da haka
ko kadan kwa.
Yawwa bari mu dire da wannan sakon da yake hanuna gaisuwar fata alheri da sada zumunci ga Aminu Adamu Malam Maduri a jihar Jigawa da Sale Muhammad Sale da Mari Yola da Aliyu Usman Taka Lafiya da Malam Umaru Kumba Yawuri da Hamza Galadima sai kuma Sani Ashafura da dan Asabe mai fata Yawuri da fatar sun tashi lafiya
Ashafura aljanna kenan
Ashafura aljanna Allah ya sa Hajiya aljanna taji
Hajiya Sa'adatu sa'ar bata
Hajiya Sa'adatu ai baba ni zan ga yanzu zan baka labarin Hajiya Sa'adatu wannan ya fassallan da akai da Hajiya ce ta sa na san an yi sallah baba
gaskiya gafura ga tsimi
gafura ga tsimi Allah ya rahama Hajiya Sa'adatu
amin amin kuma amin
Allah ya rahama Allah
Amin sun ma abin wallahi.
Ta kusa belin ku amma na babbare te belin ku.
To.
Yanzu ina bin ku bashi kuma zan ta muku ada Allah ya ba ku tsawon rai sai kun biya wannan bashi.
Don kware ku za a biya da yardan Allah.
Munani illani fiklar haskawa. Illani fiklar kallawa. Illani gwada ban haurewa. Hanyar kunnewa. Nema ilimi gwada ban tsorewa nema ilimi an fara kowa ilimi don kowa nema ilimi fitilar haskawa
wanda bai gani ma na hangowa
haske na ilimi waya na shiwa
wanda bai gani
ina shi ke kallawa
wanda bai gani ma na hangowa
wanda bai gani na fuskantowa
to baba yau labarin da zan baka labari ne da ya fito daga hannun malam babaji na ummi Hadeja
to
yace wai labari tambaya ba amsa wai baba wai wani sabon malami ne aka kawo shi wata makarantar secondary domin ya koyar da tarihi
Na'am.
To shikenan malamin tarihi da shigar sa aji. Sai yace ba wani dalibi ya ta da wani dalibi yace kai tashi tsaye.
To.
Sai dalibi ya miƙe tsaye. Wai yace mishi washin wane ne ya kashe Murtala Rabat Muhammad? Ka san Murtala Rabat Muhammad ai?
Tsohon abudan shugaban sojin Najeriya.
Ana yawa aha. Sai dalibin da ya miƙe tsaye ya kalli sama ya kalli ƙasa sai ya ce mishi wallahi ban sani ba sai malami ya sake tashi wani dalibi na biyu ya tashi shi ya ce to kafa wace rana ne aka gashi Murtala Rahmat Muhammad wai sai dalibin ya ce mishi wallahi tallahi ranka ya dade ranar da aka kashe shi ni ban zo makaranta ba saboda haka bai sani ba sai zo makaranta
shi bai sani ba
bai sani ba har sai ya kama malami sai shi kenan ya sake dubawa rashi a ɓace sai kirawo na uku
to
sai shi ma na ukun ya ce wallahi tallahi malam ni sabon zuwa ne wannan makarantan gaba daya ban dade a makarantar ba saboda haka ban sani ba
oyo Allah
malami haushi ya kama jiki kenan sai ya je kira shugaban makaranta principal ya shigo da shi aji ya zo ya ji wa'annan daƙiƙan ɗalibai
kunyata makarantar da suke
yawa shikenan da shugaban makaranta ya shigo sai ya tambayi ɗan ajin baki ɗayan su yau ne aka kashe Murtala Rahmat Muhammad sai baki ɗayan su suka ce su ba su sani ba sai shugaban makarantar baba sai shugaban makarantar ya juya ya ce ba malamin kai malam Sai ga mamma karanta juya ita ba malamin kai malam ka tabbata da gaske ne anan ajin aka aji wai ka tabbata da gaske ne anan ajin aka kashe Murtala Rahmat Muhammad
wato ji ku ga makarantar ya biya na ba zuwa
Shi ne ya ce da ni ya yi. Zaka murabut ne ko koya zaka da wannan makaranta
eh to shi ba dai mai daga gai ka zo koyarwa kuma ka zo kada ne kada ta tambaya min to ya ga
kai to baba a rika sanin tarihi
gaskiya ne
na ga malama Juli da daga budanu sai zaka tilas mu jabarki dan yanzu
kwarai kuwa ka mu zo mu shiga tarihi
ai Alheri yake muku fata alheri kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri.
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so, za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato a boahausa.com ko kuma sashenhausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu. Inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da saƙonni ta hanyar email a sashin hausa@boanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawu lafiya, shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafi harkokin sufuri. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar, har ma da ƙari a shafinmu na intanet boahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku a wuni lafiya.